A ƙarshe dai za a iya cewa an kawo ƙarshen takaddama da tsukunno kai game da matakin da gwamnatin jihar Lagos ta ɗauka a can baya na hana ɗalibai mata musulmai shiga makarantu da hijabi domin ɗaukan darussa. Wannan mataki dai ya sanya wasu ɗalibai da ƙungiyoyin musulmai daban-daban shigar da ƙara a gaban kotu, inda suke ƙarar gwamnatin jihar Lagos game da wannan mataki da ta ɗauka. To sai dai kuma wata sanarwa da gwamnatin jihar Lagos ta fitar ga makarantu na jihar daban-daban na bayyana cewa yanzu gwamnatin jihar ta Lagos ta amince ɗalibai mata su dinga shiga makarantu da hijabi da aka amince da shi, wanda daidai da kayayyakin makarantun da suke halarta. Duk da cewa dai wannan shari'a yanzu haka yana gaban kotun kolin tarayyar Najeriya, daidai kungiyoyin musulmai daban-daban suka yaba da wannan mataki na gwamnatin jihar Lagos a wata sanarwa da shugaban kungiyar ɗalibai musulmai na jihar Lagos ta fitar. Shahid Ashafa ta bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen tsangwama da ake nunawa mata musulmai a makarantun jihar Lagos. Shi ma a bangarensa shugaban kungiyar kare haƙƙin musulmai ta Najeriya Profesa Ishaq Akintola ya bayar da matakin da cewa abin yabawa ne matuƙa, duk kuwa da cewa yanzu haka akwai shari'a da ke gaban kotun kolin Najeriya da ke neman hukunci game da matakin gwamnatin ta jihar Lagos. Barista Faisal Abubakar na kungiyar lauyoyi musulmai ne da ke nan jihar Lagos kuma ya mun ƙarin haske game da ƴancin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar na gudanar da addini ba tare da tsangwama ba daga gwamnati ko hukumomi, wadin dai hakan bai tauye haƙƙin wani ɗan Najeriya ba.
Ƙasashe da ta bawa kowa dama kai addinin ka yanda ka ga dama, ka gane ko ba lalle bane sai ka yi yanda su suke so, yanda kai ka ga dama, yanda addinin ka yake, as long as cewa ba za ka shiga rayuwar wani ba in kana yi, in dai bai saba doka ba kuma bai shiga rayuwar wani ba, so kuma addinin ka ya za ya san ma addinin ka ko ya bata doka ko bai bata doka ba. Addinin ka ne, kai ka san me addinin ka yake ko ba haka ba, yanda kai ya kaga okay me ne saba dokan ka shiga rayuwar wani, ka kashe wani a cikin addinin ka, wannan an san cewa wannan ya ta saba ma wani ka shiga rayuwar wani. Sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka, kuma akwai cases kamar yanda muke cewa judicial precedent, wanda cases da an riga an fayyace ta tun da dadewa shari'o'in da an riga an gama da su, to za a iya using nasu ka zo kana bada shari'a kana bada hukunci a kafa hujja da su. To shine kaga kamar akwai Lagos State versus Aisha Abdul Karim, akwai Abidemi Razak and others versus Commissioner of Health na Lagos State, akwai kuma Provost of Kwara State College of Education Ilorin versus Basirat Saliu. So duka wayannan akan cases na hijabi ne, kuma duka mun ci cases din nan kotu tana nuna cewa fundamental right namu ne, wannan daman mu ne da constitution ta bamu.
Yanzu dai a yanda gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin ci gaba da sanya hijabi ga ɗalibai musulmai domin zuwa makarantu a jihar, a waje ɗaya an zura ido da kuma sauraron hukuncin da kotun kolin Najeriya za ta zartar game da wannan shari'a, wanda bangaren musulmai ke fatan samun nasara. Babangida Zubin, Murya Amurka daga Lagos.